We have been working very hard with members of the PWD community. We've been working very hard.
Muna aiki tukuru da kungiyoyin na kasassu na mata da matasa don yi musu zagi su cimma muradun su a jam'iyyun siyasa. Wannan dai don samu kowa dama ne samu muhallin zama a tabarmar demokradiya.
We look for a greater collaboration in the future. So, thank you very much.
Muna kuma yin hakan ne don ƙarin hada hulɗar biyan muradu na nan gaba. Inji daraktan cibiyar demokradiya ta duniya, International Republican Institute na Nigeria, Mr. Ban Saikrop, a taron kaddamar da kungiyar na kasassu mabiya jam'iyyar APC mai mulki. Na kasassun dai sun yi cincirin da headquarter APC suna cewa sun fi mutum miliyan 20 a cikin mutum kimanin miliyan 170 na Najeriya, kuma za su mara baya ga mutanen da suka kyautata musu ne kadai zuwa babban zaben 2019 in Allah ya kai mu. Ms. Bawulawan Didi shine shugaban kungiyar.
Za mu yi kokari wajen insha Allah duk wani program da gwamnati take yi sai an sa mutanen mu a ciki domin mun ba da gudunmawa da ta kai wannan party mai albarka ga nasara wadda yau mu ne muke shugabancin kasar nan.
Ku nawa ne ma Najeriya ku ya sani?
A za mu kai miliyan 25. Ka san matsalar na kasa mutane irin ku wasu boyewa suke. Mutum zai karatu sai ya sa gilas, wani in yana daddin gishi sai ya dage saboda ya budurwa ta gani sai ya yi tafiya daidai, wani aka je sallah ko zama ba ma zai iya zama ba guyawa ta lankwace, amma shi ne tashi tsaye shi ba na kasa shi bane.
Duk waɗannan ma ƴaƴan kungiyar ku?
A dai ƴan kungiyar mu ne, kungiyar mu ta ci gaba sosai har da tsofaffin da ba sa iya tafiya sai da sandana sun fado kungiyar mu, kuma suna nan ina ganin a kungiyar mu yanzu har da shugabannin kasar nan.
To ya zaka yi kike kyautata rayuwar waɗannan membobi na
kenan? Insha Allah abin da muke so mu yi a APC shine duk wani shiri da gwamnati ta kawo program na kyautata rayuwar na kasassu, muna kokarin mu ga yadda za a iya ware wani adadi da za a bawa masu larura ta musamman domin yin amfani da su.
APC mai mulki ta yi alwashin tallafawa na kasassun ta hanyar yaƙi da fatara da ma na tsayawa takarar mukamai. Ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu ne ke cewa,
akai gwagwarmaya da gwamnati mai ci akai nasara. To kaga wannan nasara ba nasara ce ta wasu mutane kalilan ba, nasara ce ta dukkan Najeriya mai kaunar Najeriya wanda kuma har da su na kasassun a ciki. Mu muka san irin kokari da su na kasassun suka yi, kuma duk wannan gwagwarmaya da akai dama da su akai, to kaga jam'iyyar su ce
wannan ya nuna duk wani na kasashe idan misali yana so ya takara zai iya tsayawa a bashi dama ya gwada sa'asa.
Kware da gaskiya shi yasa ma ai akwai mai bada shawara ga shugaba Muhammadu Buhari wanda shi ma na kasashe ne. A dukkan matakai muna da wakilcin su, suna da gurbi, su ma ba karamin kokari suka yi wa jam'iyyar ba a lokacin da akai wannan gwagwarmaya, musamman ma wajen kafa jam'iyyar da zabuka da suka gabata.
PDP ta taba irin wannan kungiyar lokacin zaben 2011 inda Goodluck Jonathan ya lashe. Zaben 2015 kungiyar karkashin Abdullahi Akilu Jugunu ta rame da hakan ya kai ga barazanar rufe ofishinta a Area 1 Abuja. Nasiru Adamu, Kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.